أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Yawan musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai masu tarin albarka. Bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darasin da ya gabata mun yi bayani dangane da hikman da yasa Allah subhanahu wataala ya haramtar da riya, inda muka yi bayani dangane da irin matsalolin da riya take da shi akan batinin mutum da kuma zahiransa na mummunan rushewan batini da kuma shaksiya na addinin musulunci da kuma rushewan al'umma zahiran ta kasance al'umma kawai al'umma ce wadda ta damu da zahiri ba ta damu da batini ba. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu cikin waɗannan bayanai din. Insha Allah yanzu bayanin da za mu yi a yanzu a cikin wannan darasin zai kasance dangane da alamomin mai riya. Mun san cewa riya yana da hadari sosan gaske, ta yanda lazim ne ya kasance mutum ya yi kokarin sanin hanyoyin da riya za a iya kusawa a cikin sifofinsa ko kuma a cikin zuciyarsa ko kuma a cikin ayyukansa ya zamanto kuma ya kiyaye su. Duk abin da aka nuna cewa yana da hadari kuma yana da matsala musamman ma a wannan zamanin da muke ciki, to ya kamata ya zamanto mutum ya yi kokarin ganin cewa ya san menene alaman shi kuma domin ya guje shi. Kamar da nace musamman ma a wannan zamanin, hadisin da Imam Sadiq alayhi salam yake ambata mana, zamu iya cewa ya daidai da wannan zamani kuma ya daidai da mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin. Wannan hadisi ya zo cikin Usulul Kafi a cikin mujalladi na 2 shahi na 296. Hadisi ne wanda yake yana da matukan tasiri kuma yana tsoratarwa, kuma ya kamata ya kasance kowanne daga cikinmu ya yi tadabburin wannan hadisin, ya yi kokarin ganin cewa bai kasance ba daga cikin waɗannan mutanen waɗanda za su zo wanda aka siffanta a cikin wannan hadisin. Imam Sadiq alayhi salam yana cewa sayati ala nasi zamanun tahbuthu fihi sara'iruhum, wani zamani zai zo ma mutane wanda wannan zamani idan ya zo mutane batinin su zai kasance ya lalace, wato aikin su na sirri lalatacce ne, aikin su na batini lalatacce ne. Wa tahsunu fihi alaniyatuhum, sai kasance zahirin su ya kasance ya gyaru, wato zahirin su na da kyau amma batinin su baya da kyau. Zamani zai zo wanda za a samu mutane haka nan, in ji Imam Sadiq alayhi salam. Me yasa za su kasance haka nan? Yake cewa tama'an fi dunya, saboda kwadayi a cikin al'amarin duniya. La yuriduna bihi ma inda rabbihim, aikin da suke yi gaba daya ba su son abin da yake a wurin Allah subhanahu wata'ala da shi, ba suna nihin Allah subhanahu wata'ala bane da aikin su. Kinan abin da ya dame su su yi aiki mutane su gani su yaba, kuma ya zamanto sun sami abin da yake cikin hannun mutane. Yakunu dinuhum riya'an, Imam Sadiq alayhi salam ya ce addinin su zai kasance mai, addinin su zai kasance riya, wato addinin ma da suke bautan Allah da suke sallan da suke azumin da suke zakkan da suke hajjin da suke yi da sauran ibadodi wanda suke yi dun zai kasance riya'an saboda riya, to suna yi ne don mutane su gani. La yukhalituhum khawfun, babu wani tsoron Allah subhanahu wata'ala wanda zai zamanto ya shiga cikin zukatansu. Amma sakamakon wannan aikin da za su yi, me Allah subhanahu wata'ala zai musu, me Allah ta'ala zai mamaye su da shi. Kamar da muka ce, kowane aiki da mutum zai yana da nashi tasiri a wannan duniya din kamin lahira. Imam Sadiq alayhi salam ya ce, ya ummuhum Allah bi iqabin, Allah ta'ala zai mamaye su da uquba. Nan wurin uquba ya shahi kuma wani iri ne, kuma wani irin uquba ne Allah subhanahu wata'ala zai mamaye su da shi. Yanzu muna iya ganin bala'o'i iri-iri, cututtuka iri-iri wanda bamu san kansu ba, amma kuma duk sakamakon abinda dan Adam ya aikata ne, duk abinda sakamakon abinda hannayen ɗan Adam suka aikata. Imam ya ce, fayad'unahu du'a al-ghariq, sai zamanto suna roƙon Allah subhanahu wata'ala, suna neman ceton Allah subhanahu wata'ala, suna neman tsira Allah subhanahu wata'ala. Kamar yanda mutumin da ya nutse a cikin ruwa yake roƙon Allah subhanahu wata'ala yake neman mafuta. Amma me? Fala yastajibu lahum, Allah ta'ala ba zai karɓa musu ba. Wato mutum zai mu duba mu ganin da Imam Sadiq alaihi salam yake sawar wannan hadisi. Mutum ne wanda ya nutse a cikin ruwa yana nutsewa, ba abin da yake nema kamar tsira. Addu'an da yake yana yin shi ne da ikhlasi, ya mai da al'amarin shi gaba ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Har ma ya kasance yana daga cikin hanyoyin da ake bi a koya mutumin sanin Allah subhanahu wata'ala. Ya zo wani yana tambayar Imam Sadiq alayhi salam dangane da Allah subhanahu wata'ala yake ce masa, ka taɓa nutsewa a cikin ruwa inda baka tsammanin ba wani wanda zai iya taimakin ka, sai dai akwai wani kuwa na, akwai wani ƙarfi na wanda zai iya taimake ka? Yace eh, yace to wannan shine Allah din. Wato lokacin da mutum ya riga ya yi asma komai daga cikin abubuwa na madda, amma kuma zuciyar shi ya ta'allaku ga wani abu wanda yake ganin wannan abu yana da kudura, yana da iko wanda zai iya cece shi, wannan abin shine Allah subhanahu wataala. To amma duk da haka nan, in har mutum zai roki Allah subhanahu wataala irin wannan addu'a din na wanda ya nutsa cikin ruwa, Allah ta'ala ba zai karba ba. Wata irin wannan mutanen wanda suke yin aiki saboda riya, saboda mutane su gani addinin su ya kasance riya, sun kasance suna neman duniya da addini, sun kasance zahiri kawai ya dame su, batinin su ya lalace, amma sai kyautata zahiri ake yi, to Allah ta'ala zai mamaye irin waɗannan mutane da uquba, kuma za su roƙi Allah subhanahu wata'ala roƙo mai yawa, amma Allah subhanahu wata'ala ba zai karba ba. Kina wannan ya nuna mana hadarin riya da kuma irin mummunan tanadin da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma ma'abuta riya tun nan duniya kamin lahira. Allah ta'ala ya kare mu. To tunda ko ya kasance riya yana da irin waɗannan sakamako, yana da irin wannan haɗurruka, lazumi ne ya kasance mutum ya bincike dangane da alamomin shi, kuma ya fahimce su da kyau, kuma ya dukka a cikin su, ma'ana ya sa ido a kansu da kyau domin ganin cewa ya nisance su, kada ya fada cikin wannan tarko din. Musamman riya ya kasance yana shigowa nisan-nisan a cikin aikin mutum ba tare da mutum ya sani. Wani lokaci mutum zai yi riya bai san ya yi riya ba, sai bayan shekaru da shekaru sai zamanto lokacin zai je gano duk aikin da ya yi ashe ba don Allah bane ya yi, ya yi ne saboda mutane su gani. Kamar irin kisan da ake kwaɗi dangane da wani bawan Allah, wani mumini, wani malami na irfani wanda ya maida sallolin shi kusan na shekara 30, waye ya kasance yana sallan jami'i ne, kuma kodayaushe yana kokarin ya kasance a sahun gaba ne, amma abin da yasa yake yin wannan abin saboda mutane su gani su ce shi bawan Allah ne mai iltizami da sallan jami'i kuma a sahun gaba. Lokacin da yake yana wannan aiki din bai intibahi ba, bai lura ba, sai bayan shekara 30 ya gano cewa abin da yasa ya gano cewa aikin shi ya kasance ba don Allah bane, wata ran sai ya zamanto ya makara, kuma da ya makara ya zamanto ya zo har sahun baya, sai ya zamanto ya kasa yin sallah, ya rika tunanin cewa to yanzu mutane za su ce gashi nan bai samu sallah ba, ya aka yi ya komo sallah sahun baya, sai ya gane cewa kenan zuwan shi da yake masallaci ba don Allah subhanahu wa ta'ala bane ya maida duk wannan sallolin na shekara 30 inda ya kasance yana zuwa ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba da wani bambanci a wurin sa sahun gaba ne ya salla ko na biyu ko na uku ba da wani matsala zai iya yi salla sahun gaba sahu na biyu sahu na uku har na karshe inda yana zuwa ne don Allah subhanahu wa ta'ala na'am amma in ya kasance bacin ransa saboda ya rasa ladan sahun gaba ne wannan kuma wani matsala ne daban amma shi da yake ya gano cewa ba don wannan bane ya maida wannan salloli da ya san cewa ba don Allah bane yayi da saboda mutane ne kenan wannan al'amari yana da matukar muhimmanci ta yadda ya kamata ya kasance mutum yana binciken kansa yana binciken ayyukansa yana bincike dangane da alamomin riya ya zamanto ya nisance su to insha Allah wannan namu darasin na yau zai kasance kan alamomin riya da kuma mutumin da yake yin riya shi mutumin da yake yin riya me alamar shi aikin da adda koyi riya a cikin sa me sifofin sa wannan zamu gansu a cikin bayanai na masumai alaihimus salam inda suke bayani dangane da wannan alamomi din kamar yadda ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa amma alamatul mura'i fa arba'a yake cewa amma dangane da alaman mutumin da yake yin aiki saboda mutane su gani ya samu yabon mutane ko dan mutane su ji su yaba sannan daga baya zamanto ya samu abin hannunsu ya samu duniyansu yana da alamomi guda hudu inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam na harko yake cewa yahrusu fil amali lillahi idza kana indahu ahadun yana da hirsi yana da kwadayin ganin cewa yayi aiki aikin Allah subhanahu wa ta'ala amma me idza kana indahu ahad idan ya kasance wani yana kusan shi kuma yana gani idan ya kasance wani yana kallon sa ko yana sauraron sa to lokacin yayi kokarin ganin cewa yayi aiki mai kyau yayi kokarin ganin cewa ya kyautata sallan shi yayi kokarin ganin cewa ya kyautata karatun alqur'anin shi saboda wani yana nan ɗaya daga cikin sifofin sa na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa wa yaksalu idza kana wahda amma yana shi kadai ne bai iya wannan aiki din tana yawa gaban mutane zai iya tsaya raka'a 10 raka'a 20 har raka'a 100 amma yana shi kadai ko raka'a 2 bai yi sai ya kasala sifa na biyu kenan sifa na uku wa yahrusu fi kulli amrihi ala almahmada yana kwadayi a cikin dukkanin ayyukan sa ya zamanto an yaba masa duk inda yayi aiki zamanto ba a yaba masa ba to aikin nan bai yi ba kenan yana yi ne saboda samun yabon mutane sannan wa yuhsinu samtahu bi juhdi sannan yana kokarin ganin cewa ya kyautata dabi'unsa da kokarinsa wato ba sifansa bane ba wai ya wahala bane ya samu wannan sifa din saboda Allah subhanahu wataala ba a duk in yaga mutane ne yake kokarin bari ya kyautata dabi'unsa misali bari ya kokarin kyautata halinsa in yaga mutane yana wahala kuma cikin wannan saboda dama aikin da ka kasance ba aikin ka bane dama sai ya wahala da kai sifan ce ba sifan ka bane kana son yanzu ka halicce shi gaban mutane sai ya wahala da kai kenan yana buƙatar zamanto mutum yayi mujahadan kansa ne domin samar da sifofi na ƙwarai a cikin dabi'unsa har ya zamanto sun kasance mai malaka yana aiwatar da su ba tare da ya iltifati ba wannan shine abin da ake buƙata kenan waɗannan alamomi ne guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a matsayin alama mu fahimci waɗannan da kyau kuma mu nisance su mu yi kokarin bincika kawo kan mu gani haka muke yi ya haka muke wal azbillah mu yi kokarin ganin cewa mun canza mun bari idan kun ba haka muke mu gode ma Allah subhanahu wataala mu yi kokarin ikhlasi ga Allah subhanahu wataala wannan irin ibaran ya zo cikin bayanai na Imam Ali alaihi salam shi ma wanda yake bayyana alamomin masu riya inda ya bayyana su shi ma hudu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa lil mura'i arba'atu alamat mutumin da yake riya yana da alamomi guda hudu alama na harko shine yaksal idza kana wahda, yana yin kasala idan ya kasance shi kadai bi yin aiki. Wayanshatu idza kana fil nas, in kuma yana cikin mutane sai ganshi da nishadi yana kokari. Wayazidu fil amal idza uthni alayhi, yana karawa a cikin aiki duk lokacin da aka yaba shi. Watan da a ce zai yi raka'a biyu ga mutane sai a ce kai wani yana da kokarin sallah, sai ga ya kokarin ya kara wasu raka'o'i kuma. Saboda me? Saboda dama yana neman yabon mutane ne. Wa yanqusu minhu idza lam yuthna alayhi, yana rage aiki idan ya kasance ba a yaba masa ba. Inda zai tashi ya raka'a goma gaban jama'a sai ba ma wanda ya kula. To gobe gaban jama'a sai ya zo ya raka'a biyu kawai. Duk ya ga abin bai yi tasiri ba. Wannan kenan yana da kyau ya zamanto mun fahimce waɗannan alamomin da kyau, kuma mun lura da su a cikin ayyukanmu na yau da kullum, kuma mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun nisance su, mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun yaƙi zukatanmu, mun yaƙi kawo kanmu wurin kawar da miyagun ɗabi'u tare da mu, mu yi ƙoƙarin ganin cewa mun yi aiki saboda Allah, kuma saboda neman yardan Allah, kuma saboda neman lahira. Wannan shi ne abin da zai gadar mana da alkhairi na duniya da na lahira. Wannan shine zai ba mu rayuwa mai kyau duniya da lahira, kuma wannan shine zai kyautata alaƙarmu da Allah subhanahu wataala, kuma ya ba mu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala. Da fatan Allah subhanahu wataala zai sanya mu a cikin bayansa managarta, masu ikhlasi, masu nisantan riya, masu aiki da umarninsa, da kuma nisantan hannunsa saboda shi, ya kuma ba mu sabati akan haka duk lokacin da mu kasance muna rayuwa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala zai karbe rayukanmu. Da fatan Allah subhanahu wataala ya amfana da mu cikin waɗannan bayanai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.